Mr. Harry.
Women in it! Naliwa no gude yankolese.
Why, baby, why?
To all the broken-hearted guys.
And the mata masu wasa the rum.
Yeah, baby, if you don't love me, let me know. Let me know. Baby, if you don't love me, let me know, let me know, let me know, let me know, let me know. Masoyana, kinsan keno ne reina, kinsan bakisona, kari kibata midi reina, kibani reina, zuchiana, kinsan keno ne reina, kinsan bakisona, kari kibata midi reina, keno ne reina.
Tintinina ketawaka nida lela lata harka winda taka sombata shed of kala duna pata gachi zata sali sata do abinna kegabal ta
gali menene kegabal ta hi magana nda nanga niban barta ce da rang ka
kaga inda baka shi guda daya shed of pata gachi zata halakar da gali wadan ubanta randa zata zo waje na banda shi da ketta kwanta waye sani ma in santa ai kaga halin mata
gali bari kuka halin mata ni zan fadi maka sun banna sai da komina ana yi tallan albasa
ni abinda sun ka min saranka dan rana ya bata to ku bani buta zan yi boli in je in kwanta don son ki zaki dinga jagula ni kamar anta kin dinga takura mini kullun ki sani kuka
if you don't love me let me know baby if you don't love me let me know 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 masoyana kinsan keno ne reina kinsan bakisona kari kibata midi reina kibani reina zuchiana kinsan keno ne reina kinsan bakisona kari kibata midi reina keno ne reina baby if you don't love me let me know let me know, yeah. Baby, if you don't love me, let me know, let me know, let me know, let me know, let me know.
Na bata so na telika duba abinda take min an fadi mi in bidi mai hali amma na kiye ji
ibada bare fadi maka ni ma abinda ta mi ta kwashe kudi na ta kashi base ta je ta shawi
da ba wishi boy singalam sai take bi abincin da yafi karfin baban ta shi take ci
in ta fita kowa ya san ta an ganki mai gari laila kaki bi da rayuwa ki zama kanti sai ina son ki amma yanzu you mess up the thing wannan na samu yanzu ba ruwanta da shan ice cream
Allah baka soyayya mai sawo kaman India flip ba masu kashe kwarkwata da yawon peming cream
amin ibada na gode da ka bani vim yanzu mun gane ba mu harka da yamma dan katri masu wagadri kaman beating Dr. Dre mun bata da asamo dan ku bata number 3
baby if you don't love me let me know let me hey baby if you don't love me let me know let me know let me know let me know let me know
gali fadi mu yanzu mun waye o gwaiwan wawa ba ta kashi so biyu
in zaka tona ramin makiyinka kai shi gajere saboda wata rana kai zaka fada tuba